Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 29 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Kwanaki biyu bayan da Isra'ila ta tura sojojinta zuwa zirin Gaza, rundunar sojan Isra'ila ta sake yin kira ga mazauna yankin da su bar wurin su koma ta kudancin Gaza. A yau Lahadi, Papa Roma Francis ya nemi a tsagaita wuta a yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas, ya kuma sake yin kira da a sako mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza. Rasha ta faɗa a yau Lahadi cewa ta harbo jirage marasa matuƙi guda 36 a cikin dare a saman tekun Bahar Rum da yankin mashigin Crimea.
Kanan labarin kenan. Idan shirin ya leƙa Najeriya, za ku ji kungiyar da ke sasanta tsakanin addinai, rashin jari Filato a Najeriya, ta ja hankalin majalisar shari'a ta ƙasar kan ta mai da hankali wajen yin nazari kan yadda kotunan ƙararrakin zaɓe ke gudanar da shari'u da ke cin karo da juna don kaucewa abin da kaje ya komo. Za ku ji ya kuma ku ji cewar hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasar Amurka FBI za ta haɗa hannu da ƙasar Ghana wajen binciken zargin cin hanci da ake yi ma tsohuwar ministar muhallin ƙasar. Muna kuma tafa da rahoto kan halin da yara matasa da aka kama kwanakin baya suna ƙoƙarin ƙulla auren jinsi na maza da maza a jihar Gombe ke ciki. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin. Muna kuma tafa da shirin matasa a duniyar gizo, amma da farko sai a gyara zama a shakashen farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Kwanaki biyu bayan da Isra'ila ta tura sojojinta zuwa zirin Gaza, rundunar sojan Isra'ila ta sake yin kira ga mazauna yankin da su bar wurin su koma ta kudancin Gaza, yayin da ake ci gaba da kai hare-hare ta sama a arewacin Gaza a zaman wani bangare na faɗaɗa yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas. Rundunar tsaron Isra'ila ta faɗa a safiyar yau Lahadi cewa jiragen saman yakin ta sun kai farmaki kan wuraren Hamas 450 a Gaza cikin sa'o'i 24 da suka wuce, ciki har da hare-hare a kusa da asibitin Shifa, wato ɗaya daga cikin asibitoci mafi girma a Gaza wanda ke cike da marasa lafiya, ya kuma zama matsugunnin masu neman mafaka. Mayakan Hamas na gudanar da ayyukansu a ciki da kuma ƙarƙashin gine-ginen farar hula, saboda sun san cewa jami'an tsaron Isra'ila na bambance tsakanin mayakan da farar hula, a cewar kakakin rundunar sojan Isra'ila Daniel Hagari a wani jawabi da ya yi ta bidiyo da aka sanya a shafin X, wato Twitter, a safiyar yau Lahadi. A yau Lahadi, Papa Roma Francis ya nemi a tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas, ya kuma sake yin kira da a sako mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza. Kada wani ya yi watsi da yiwuwar dakatar da faɗan, a cewar shi a taron sujadar mako-mako da ya saba jagoranta a St. Peter Square. Da yake bayani game da mummunan halin da ake ciki a Falasɗina da Isra'ila, Papa Roma ya ce a Gaza musamman ya kamata a tabbatar da samar da damar kai agajin jinkai, kuma a gaggauta sako mutanen da aka yi garkuwa da su, wato yana magana akan yan Isra'ila da Hamas ta yi garkuwa da su ranar 7 ga watan Oktoba. Dubban mazauna Gaza da ke cikin mawuyacin hali sun shiga rambunan ajiyar kayayyaki da cibiyoyin raba kayan abinci na hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasɗina ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNRWA, inda suka kwashi fulawa da kayayyakin masarufi, a cewar hukumar a yau Lahadi. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, yanzu bari mu shiga jihar Filato a Najeriya, inda kungiyar da ke sasanta tsakanin addinai, reshen jihar Filato, ta ja hankalin majalisar shari'a ta ƙasar kan ta mai da hankali wajen yin nazarin yadda kotunan ƙararrakin zaɓe ke gudanar da shari'u da ke cin karo da juna domin kaucewa tashin hankali a jihar ta Filato. Daga Jos, ga Zainab Babaji da cikakken rahoton.
Kungiyar da ke sasanta tsakanin addinai ta Interfaith Mediation Center reshen jihar Plateau ta ja hankalin majalisar shari'a ta ƙasa kan ta mai da hankali wajen yin nazari kan yadda kotun ƙararrakin zaɓe ke gudanar da shari'un da suke cin karo da juna don kaucewa tashin hankali a jihar ta Plateau. Shugaban kungiyar a gefen addinin Christa Evangelist Joshua Ringsum yace jihar Plateau ta sha fama da tashin hankali a baya, don haka suke jan hankalin bangaren shari'a kar ta zame sanadin rudani da tashin hankali a jihar.
Wato mu a jihar Plateau mun iske kanmu a cikin fadace-fadace da yawa a baran baya, kuma sai muka gani Allah a ikonsa yana taimakon mu muna iya fita daga cikin su. Sai gashi kuma yanzu muka zo aka zo maganan tribunal, wannan judgment din da aka yi wanda shi Justice Rutimi da wanda shi Justice MD Tukur suka yi, sai yanzu kuma aka je appeal, sai muka sake jin waje ya fara tasowa. Shine muka taso a shugabanan addinan nan guda biyu mu ce ma mabiyan mu su bi doka, amma kuma muna kiran su wanda suke da hurumi na shari'a su ji tsoron Allah, su ji tsoron makominsu.
Shi ma shugaban kungiyar a bangaren addinin musulunci Imam Othman Abdullahi yace sun yi aiki tukuru don ganin al'ummar jihar Plateau sun fahimci juna, don haka suke gudun duk wani abin da zai maida hannun agogo baya.
Mun duba mun zauna mun ga waɗannan judgment da ake yi, mun ga akwai kurakurai a cikinta. Abin da muka lura akwai conflicting na judgment din. An je appeal court Abuja, an yi judgment na Plateau North. Ita justice ta ce a tafi for rerun, all parties should participate. To kuma sai muka zo kuma muka ga order judgment kuma sai ana ce a an karbi matsayin wani an ba wani. To kinga akwai conflicting judgment a wajen. Saboda haka shi yasa muke kiran su masu shari'a su duba Allah, su ji tsoron Allah.
Barista Isiyaku Barau na Sudan Chambers da ke Kwantagoro jihar Neja yace akwai matsala a harkar shari'a a Najeriya da ke neman gyara.
Za ki duba cewa shari'ar dokokin mu da shari'un mu da alƙalanmu abin kawai ra'ayi ne, amma ina ga miki wani abin muka gani ba ka jin daɗi, saboda za ka ga cewa ga abin da doka ta ce ga abin da kake gani yana bayyana a zahiri.
To barista, daga ƙarshe yaya za a warware irin wannan takaddama na da ake samu a kotuna?
Za a gudanar da dukkan mutum da tsawon Allah ya san zai buce mishi abin da ya gada ma, to abin da ke wawa kenan. Sannan mutane na mutuwa da yunwa da talauci.
Yayin da kotun ɗaukaka ƙarar zaɓe ta buƙaci a sake gudanar da zaɓuɓɓukan wasu 'yan majalisun tarayya daga arewacin jihar Plateau, kotun a ɓangare guda ta umarci hukumar zaɓe ne da ta ƙwace takaddar lashe zaɓe na ɗan majalisar wakilai daga kudancin jihar Plateau Isaac Kwalu na jam'iyyar PDP a kuma baiwa John Dafan na jam'iyyar APC. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla an gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Masu saurari, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga madan ta shigo da cigaban labaran duniya.
Wata matashiya 'yar ƙasar Iran da ta mutu kwanan nan sakamakon wata arangama da 'yan sanda saboda saba dokar sanya hijabi ta ƙasar Iran. An yi jana'izar ta a yau Lahadi a cikin tsauraran matakan tsaro a makabartar Behesht-e Zahra da ke birnin Tehran. Kamar yadda kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Hengu ta Iran mai shalkwata a ƙasar Norway ta sanar a yammacin jiya Asabar, 'yan uwan marigayiyar mai suna Amita Jerevan 'yar shekaru 17 sun ce hukumomi sun hana su kai gawarta garinsu na Kermansha domin yi mata jana'iza, wani gari a yammacin ƙasar da galibin al'ummar Sakwardawa ne. Kamar sauran manyan biranen Iran, Kermansha ya sha fuskantar zanga-zangar adawa da gwamnati a cikin shekarar da ta gabata a matsayin mayar da martani ga mutuwar Masa Amini 'yar shekaru 22 a hannun 'yan sandan da'a a watan Satumban shekarar 2022. Mutuwar Jerevan na zuwa ne kusan shekara ɗaya bayan da mutuwar Amini ta haddasa zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati tsawon watanni saboda dokar shigar musulunci ta tilas da gwamnatin ƙasar ta sanya, lamarin da kuma ya rikide ya koma nuna adawa da mahukuntan Iran mafi girma da aka gani cikin shekaru da yawa. Jami'an Indiya sun ce mutum ɗaya ya mutu sannan wasu aƙalla 20 sun jakkata sakamakon wasu fashe-fashe da suka auku a safiyar yau Lahadi a cibiyar Kalamasri da ke Kerala, inda Kiristoci mabiya ɗari ka Jehovah's Witnesses ke taron su. Jaridar Times ta India ta faɗi cewa an kwantar da mutane 10 a sashen kula da kuna na asibiti, 2 daga cikin su kuma an sanya musu na'urar taimakawa wajen numfashi. Wani jami'i ya ce an yi amfani da abin fashewar da aka kera da hannu ne wajen kai farmakin, kamar yadda jaridar Times ta bayyana. Hukumomi sun ce an tura tawagar jami'an tsaron kasar zuwa wurin domin gudanar da bincike.
A gaida Amaryan Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madallah, yanzu kuma sai kasar Ghana, inda wakilinmu da ke can Hamza Adam ya aika mana rahoto kan yadda hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka, wato FBI, za ta hada hannu da kasar ta Ghana domin gudanar da bincike kan zargin cin hanci da ake yi ma tsohuwar ministan muhallin kasar ta Ghana, wani dalili da ake ganin ya sanya ta yi murabus daga aiki. Gadi Hamza Adam din da karin bayani.
Matakin hukumar FBI da na OSP mai fafutukan yaki da cin hanci da rashawa a Ghana na zuwa ne bayan an gurfanar da wasu masu hidimar gidan ministan su biyu bisa zargin su da laifin sace zuzurutun kudade da ya kunshi dalan Amurka miliyon guda da euro 300,000 da kuma miliyoyin CD na kasar Ghana a gidan ministan muhalli, abinda ya sanya ministan Cecilia Dafa yin murabus. Wannan badakalar ya janyo cece-kuce tsakanin al'umma, inda wasu ke ganin adana jimillar kudi da ya kai miliyan 1.3 na dalan Amurka a gida ya saba wa ka'ida, sai dai wasu kungiyoyin matsan lamba a kasar sun bukaci da hukumomin su aiwatar da bincike mai kwarin gaske domin aje doka a mazauninta. A cikin wata wasika da ya bugo a shafinsa na X bayan ganawarsu da wasu manyan jami'ai ta hukumar FBI a birnin Washington na kasar Amurka, babban jami'i a hukumar da ke shigar da karar masu barnata dukiyar kasa, wato OSP Mr. Kisi Ijabin, ya ce wannan haɗin kai tsakanin hukumar FBI na Amurka da Ghana na kokarin tabbatar da halaccin dukiyar ita ministan man huddan kudi tsakanin ta da takwararta da ke kasar Amurka. Rahotannin baya-bayan nan dai sun ce Ghana na hasarin kimanin biliyan 3 na dalan Amurka a kowace shekara sakamakon cin hanci da rashawa, abinda ke janyo koma baya wajen karfafa tattalin arzikin kasar. Wannan matakin kaddamar da bincike akan ministan zai bada gudunmuwa wajen yaki da cin hanci a Ghana, amma kuwa ya kamata wasu hukumomi a kasar su tashi tsaye su bada nasu gudunmuwa, inji Armiyau Usama mai fafutukan yaki da cin hanci da rashawa.
Wanga major case da ke gaban Office of Special Prosecutor, in aka yi ya aka tabbatar da gaskiyar da ke ciki, ya magance muna wannan ciwon corruption da international organizations suka fadi muna, wo muna lose close to $3 billion to corruption kowane shekara. Shi yasa in dai aka yi aka investigate aka tabbatar da wanga gaskiya, dai taimaka ma governance in Ghana. Ba FBI kawai ba, muna da security institutions within Ghana, Yoko, CID, the Ghana Police, the Ghana Revenue Authority, waɗanda duka su hada kai su bar mu samu daidaito, mu samu a tabbatar da adalci a cikin wanga magana.
Wasu al'umman Ghana kuwa sun yi marhabi da gudunmuwar da hukumar FBI za ta bayar wajen bincike akan badakalar.
Ni ne Ibrahim Muntari Ali. Idan Amurka ta zo har aka samu dace a cikin wannan bincike, to zai kawo muna muma ci gaba a cikin ƙasa, inda muma za a kawar da cin hanci da rashawa.
Shi kuwa Muhammad Mahi, ɗan Ghana mazaunin Amurka, cewa yayi
na zama America for a couple of years, more than 15 years, and na san yanda FBI suke cikin lamurorin su, suka shiga ciki sun nemi su gan tushen abin da kanshi, ba su sakewa she sun gan bayan abin. So na imani ne inda sun shiga ciki, to da iko Allah su magance wannan, and kowa ya ji tsoro next time in zai wani abu game ci abin da daga cikin lamuran kudi haka. Me sha very careful.
Ita tsohuwar ministan muhalli ta kasar Ghana, Cecilia Abinadafa, ta yi murabus din ne bayan ta musanta ikrarin da ake yi cewa ta adana waɗannan kudade a gidanta, inda take cewa ta aje aikin ne saboda ba ta son wannan batu ya zama abin da zai dau hankalin gwamnati, ya hana gwamnati gudanar da ayyuka irin wannan lokaci da kasar Ghana ta sinti kanta a cikin mawuyacin hali, musamman na tattalin arziki. Batun cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sanya kasar cikin halin koma baya, amma ko ita gwamnati ta bayyana cewa irin wasu matakai da take dauka ciki har da hada hannu da FBI na Amurka zai taimako sosai. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To madalla a gaida haza wato Hamza Adam da wannan rahoto yanzu kuma shirin zai sake lekawa Najeriya inda rahotanni daga hukumomin kula da lafiya suka hada da asibiti da hukumar kare kama da cutar sida ta jihar Gombe suka tabbatar cewa wasu daga cikin matasan yaran da aka kama kwanakin baya a lokacin da suke kokarin kulla auren jinsin maza da maza suna dauke da kwayar cutar sida da cutar ciwon hanta. Wakilin mu Abdul Wahab Muhammad ya ziyarci garin na Gombe ga kuma rahoton da ya aika mana.
Idan za a yi tunawa da rundunar tsaro da ba da kariya wa farar hula ta Najeriya wato civil defense a jihar Gombe ta kama wasu matasa su kimanin 76 da ake zargi da yunkurin kulla aure tsakanin maza da maza a wani ɗakin taro mai suna Dua Plaza a garin Gombe. Sai dai kuma bayanai daga hukumar civil defense din na nuni da cewa a bayan da aka kai matasan don tantance lafiyarsu an same su suna dauke da kwayoyin cutar sida da kuma na cutar hanta ko kuma hepatitis. Kwamandan mai kula da ofishin civil defense a jihar Gombe Muhammadu Bello Ma'azu ya yi karin haske kan batun a hira ta da shi a ofishinsa da ke garin Gombe.
Yanzu su wajen 21 ne
wanda suka tabbatar
ma kansu cewa su ɗan daudu ne su masu son ra'ayinsu canza daga maza zuwa mata ne sannan kuma su ƴan ludi ne. To gaskiya asibiti ta ba mu sakamakon cewa an samu wajen mutum 18 daga cikinsu waɗanda ke da hepatitis kaga abin ya yi muni kuma wannan ya samu asali dangane da aƙidoji waɗanda aka gare su da kuma abin da suke aikatawa.
To kama masu ciwon sida ba?
Ciwon sida kamar yadda na ga maka wajen mutum da yawa domin akwai waɗanda suka zo da ciwon su akwai waɗanda muka gwada.
To yan labarin ga inda cewa yaran nan masu ɗauke da wannan cuta na hepatitis da kuma sida ɗin nan za su sake koma cikin
al'umma.
To menene fargaban ku a wajen?
Fargaban mu gaskiya yaɗuwar wannan ciwo domin it's a transmit all of them are transmitted disease. Dukan su ana iya kwasa tunda ana iya kwasa kaga abu ne wanda za a ji tsoro ko ba sai ba haka kuma ba a san wanda za a yada ma ba.
Jami'i mai kula da sashen bayanan sirri da kuma bincike Usman Baba ya ce kashi 19 zuwa kashi 20 na mutanen da suka kama suna dauke da kwayoyin cutar sida ko kuma na hanta. Sannan ya ci gaba da cewa
tunda muka fara wannan exercise zuwa yanzu in ka duba bayanai da muke da su data din mu yana tafiya 19-20%. So kaga idan kana da mutum 200 har da tara kana da 20% ko 19% zaka iya yin kiyasi duk lokacin da aka samu mutane aka kama mutanen da suke cikin wannan harka. To kana da bayani kana da yakini cewa a kowane mutum 10 ko mutum 2 sun harbu wannan shi yake nuna mana zuwa yanzu.
Naji ta bakin wasu matasan da ake zargin miji da mata ne sun shaida mini irin gwajin da aka yi musu a asibiti.
An kai ku asibiti ko aka yi ku asibiti ba?
An kai.
Me aka yi muku?
An yi gwaji.
Me aka gwada?
An gwada jini, an gwada wai ko mun taɓa harka.
Mun taɓa harka?
Gwaji.
Ni don san harka ba ka ga mini ko mun taɓa me?
Ko mun taɓa luwaɗi.
Wa ya gwada ku?
Likitoci a asibiti.
Sun ka ɗauki jinin ku? Me kuma?
Shi ne gwajin da suka yi yin kenan.
Ba wani ku da suka duba a jikin ku?
Sun duba mu ta baya mu.
To zan duburan ku? Hukumar civil defense din dai ta sallami wasu daga cikin matasan bayan gudanar da binciken lafiyarsu da kuma gano cewa sun je kallo ne sai aka rutsa da su. Abdulwahab Muhammad, wayar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
An gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo tare da Halima Abdulrauf.
Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lalle marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓa duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Ma Dalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba tasirin da fasahar zamani ke yi wajen bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Lakari da taron fasahar zamani na ƙasar da ake yi a cikin makon nan, inda ƙwararru suka yi nazari akan ci gaba da ake samu a fannin na shekarun baya-bayan nan. Taron Digital Najeriya dina zuwa ne a dalilin lokacin da ƙasar ke cikin yanayi na matsin tattalin arziki, kuma masu ilimi a fannin fasaha ke ƙarfafa zama da aiki a ɓangarori daban-daban musamman don taimakawa matasa da suka fara ƙirƙire waɗanda ke neman tallafi, ilimi, kawo ƙarshen wasu matsaloli a duniya ko kuma daƙile ƙalubalen da ke fuskantar kasuwancinsu da matsayinsu na masu basirar ƙirƙire-ƙirƙire, abin da gwamnati ke yi ƙarƙashin hukumar bunƙasa tattalin arzikin fasahar zamani wato NITDA wajen tallafawa waɗanda suka fara kasuwanci a fannin ƙirƙire a ƙasar. Ganin yadda taron Digital Najeriya na wannan shekara ya jawo hankulan dabban ƙwararru da mahalarta daga cikin ƙasar da ma wasu ƙasashen duniya don ƙara wa ƙasar ƙarfin tattalin arziki a fannin, za mu sada ku da shugaban kamfanin Vision Port mai gudanar da ayyukan kula da yadda masu basirar ƙirƙire-ƙirƙire za su daƙa tafi da al'amuransu don samun ci gaba da ba da shawarwari, wanda ya halarci taron kuma ya yi mana bayani.
Sunana Yusuf Salisu Funtuwa. Hakikanin gaskiya wannan taro na fasahar zamani wanda muka halarta na Najeriya, wanda ya gayyato masana daga ɓangarori daban-daban na faɗin duniya har ma wajen nahiyar Afirka, ba ƙaramin taro ba ne ba. Wato tun shekara 2017 aka fara yin wannan taro, kuma ba a yi ƙasa a gwiwa ba, an ci gaba da yin shi. To alhamdulillahi, kowa ya san yadda wannan fasahar zamani take kawo ma ƙasa ci gaba, musamman ta fannin tattalin arzikinta, kuma Najeriya ma ba a barta baya ba ta wannan fannin.
A ganinka, yaya fasaha ke taimakawa matasa da kuma tattalin arzikin Najeriya?
Akwai wani bincike a wani ake ce Northern Founders Community a ƙarƙashin jagorancin Check Tank Lab, wani ake ce Matiti Lab, wanda suka yi wanda ya bayyanar da cewa a Najeriya ana jin a shekara 2022 ne kuɗaɗen da ta samu na shiga na kasuwanci ta ɓangaren wannan fasahar zamanin ya kai kimanin $2 billion. Wannan ya fi dukkanin kuɗin da duk wasu ƙasashen Afirka suka samu a wannan lokacin. To kin ga idan ana magana cewa ya batun tattalin arzikin Najeriya ta ɓangaren fasahar zamani, ina ganin sakamakon wannan binciken ya ansa wannan tambayar, saboda 'yan Najeriya suna da jajircewa, suna da ƙwarewa ta fannin amfani da fasahar zamani wurin ƙirƙirar kasuwanci da sana'o'i irin wanda ake amfani da su a wurin gudanar da al'amuran yau da kullum ta ɓangaren abin da ya shafi kula da kasuwanci, ko kuma kuɗaɗen da ake gudanar da kasuwanci, ko kuma amfani da fasahar zamani wurin sauƙaƙe hada-hadar sufuri, ko kuma harkar noma, ko kuma wurin gudanar da aikin ba da kiwon lafiya. To 'yan Najeriya sun shahara ta wannan fannin, kuma alhamdulillahi wannan ya jawo wani irin ci gaba mai tsoka ta ɓangaren tattalin arzikin Najeriya. Don ana da labarin kamar ta ɓangaren abin da ya shafi gudanar da harkar kuɗi, akwai su Fago Pay, akwai su Money Point ɗin nan, akwai su Pay Ant da ake magana, ko kwanan nan a Kano an kaddamar da kamfanin nata irin waɗannan da yawa. Kamar kuma nan da an san cewa akwai su Uber da su Bolt, amma yanzu muna da waɗannan sabbin da aka shigo da su, suna nan da yawa. Alhamdulillahi tattalin arzikin Najeriya ya samu ci gaba gaskiya ta ɓangaren wannan fasahar zamani.
Kasancewar alƙalmin ƙididdiga daga hukumar ƙididdiga ta Najeriya ya yi nuni da cewa a zangon farkon shekarar 2023 'yan Najeriya kaso 4.1 ke zaman kashe wando. Ina batun cikin giɓin da ake samu a ɓangaren ƙwarewa?
Kamar yadda shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kuma ma shugaban ƙasa wanda ya gabata Jan Muhammadu Buhari sun yi iyaka ƙoƙarinsu wurin cewa sun ba da muƙami ga wanda ya san wannan fannin, wanda kuma zai gudanar da shi ta yadda Najeriya za ta samu duk roman da ake samu a ta ɓangaren fasahar zamani, ɓangaren cigaban tattalin arziki. Kamar yadda aka ba Prof. Isa Ali Fantani, aka kuma ba shi Kashifu Inuwa, sannan kuma aka ba Boshin Tijjani. Akwai wani bincike da shi Boshin ɗin ya yi kwanan nan, wanda suka fiddo ta waɗanne ɓangarori ne abinda suke ce ma skill gap Najeriya take da shi, wanda yake buƙatar a maida hankali a kan shi, wanda in aka cike shi to tattalin arzikin ma zai ruɓanya ta ɓangaren fasahar zamani. To duk sun yi wannan, kuma yanzu sun fara maganar za a koyar da matasa miliyan 3 a kan waɗannan irin fasahohin waɗanda za su ƙara bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Kuma an riga an fara ma application da waɗanda za su yi training ɗin, da kuma waɗanda za a yi gama training din. Alhamdulillah, taron gaskiya ya zo da alƙawarra muhimmai kuma ya bude ma matasa ido sosai akan damammakin da ke da akwai wanda idan suka yi amfani da su to zancen kuma zaman kashe wando ya tashi sai dai in mutum bai ga dama ba saboda kowa ya san cewa shi wannan fasahar zamani idan ka dauke shi kai amfani da shi to kana ma iya zaman ka daga cikin gida zaka nemi arziki kuma arziki zai zo gare ka kuma ka samu walwala
idan ana iya tunawa dai a cikin watan Yuli shekaran nan batun yadda kamfanin man fetur na Dangote ya dauki sabon ma'aikata 11,000 daga kasar India ya jawo mahawara mai karfi akan yadda babu irin kwarewar da kamfanin ke bukata a Najeriya daga bisani kungiyar masu ruwa da tsaki a sha'anin koyar da sana'o'i a yankin Kudu da Hamadar Sahara ta bayyana cewa madadar man Dangote ta yi watsi da matasa daga Najeriya da wasu kasashen Afirka ne saboda yadda matasa daga kasar da kuma yankin ba su da isasshen kwarewar da ake bukata don shiga aikin wanda a yanzu NITSA na kokarin cike wannan jibi da ake samu ta wasu fannonin kwarewa daban-daban masu sauraro gabaki daya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya assalamu
to madalla yanzu kuma ga kadan daga sakonnin da kuke aika mana ta email sakon farko a yau naki ne Husaina matar Alhaji Umar Forever Gashuwa kika ce salam biyoyi Hausa tabbas umarnin da shugaban yan sandan Najeriya ya bayar cewa a karɓi wanda ya samu raunin harbin bindiga a asibiti ba tare da jami'an yan sanda ba domin ba da kulawar gaggawa yayi daidai saboda rai na gaba da komai sakon na gaba naka ne Shehu Adamu Rajau inda kace salam biyoyi Hausa ina mika sakon ta'aziyya ga yan uwa al'umma karamar hukumar Rajau bisa babban rashin da muka yi na sarkinmu sarkin Bauchin Rajau Alhaji Muhammadu Bello Gidiya wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya Asabar da fatan Allah ya ji kanshi ya sa ya huta amin sai sakon hadin gwiwa da ya fito daga Abubakar Ankur Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja sai Abdullatif Tanko na Yashi Lakwaja kogi wato jihar Kogi Najeriya kuka ce salam murya Amurka muna mika sakon ta'aziyyar mu ga yan uwa da al'ummar da ke jihar Kogi mutanen Okene da ke Najeriya bisa ga rasuwar sarkin Okene Alhaji Dr. Ado Ibrahim da fatan Allah ya ji kansa da rahama ya sa mutuwa hutu ce a gare shi kana ya kyautata ta mu karshen amin sai sako da ya fito daga Salihu Isa Fana garamar hukumar Dandi Kamba jihar Kebbi Najeriya kace salam biyoyi Hausa dan Allah muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ta gaggauta daukar matakin tsaro domin kare manoma da ke fuskantar babban kalubalen yan bindiga a wannan lokaci da ake ciki na girbin kayan amfanin gona da fatan kiran ya kai ga kunnuwan shugabanni da mahukunta jihar Zamfara to masu sauraro abinda lokaci ba mu damar karantowa a cikin sakonnin ku kenan a yau da fatan za a ci gaba da aika sakonni masu ma'ana sai an ji mu to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaice Rasha ta faɗa a yau Lahadi cewa ta harbo jirage marasa matuki guda 36 a cikin dare a saman tekun Bahar Rum da yankin mashigin Crimea Ukraine wacce ta tada kaimi wajen kai farmaki kan Rasha bata ce komai ba game da harin na dare A taron da suka yi a Japan a yau Lahadi, ministocin cinikayyar kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa game da mamayar Rasha a Ukraine, wacce suka kira ta zalunci mara dalili kuma haramtaccen yaki. Rahotanni sun ce an umarci jami'o'in Rasha su daina duk wata tattaunawa mara daɗi a yayin koyar da darasi game da duk wani abu da ya shafi siyasa, tattalin arziki da abubuwan da ke faruwa a fannin zamantakewa na Rasha a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Lahadi. Kwanaki biyu bayan da Isra'ila ta tura sojojinta zuwa zirin Gaza, rundunar sojan Isra'ila ta sake yin kira ga mazauna yankin da su bar wurin su koma ta kudancin Gaza, yayin da ake ci gaba da kai hare-hare ta sama a arewacin Gaza a zaman wani bangare na fadada yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas. Rundunar tsaron Isra'ila ta faɗa a safiyar yau Lahadi cewa jiragen saman yakin ta sun kai farmaki kan wuraren Hamas 450 a Gaza cikin sa'o'i 24 da suka wuce.
ku masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai da kuma Julie Lazarus Creation da ta bada umarni sai injiniyan mu na yanzu Mr. Alfredo a wata rubutu muku fatan alheri sai an ji mun ku.